soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma ce, wasu san ce ruwan mada ce.
Ke nake yi wa kuka yarinya yar fulani, kin shige zuciya ta kauna ta na zuma ni.
Soyayya ruwan zuma ce, in kin sha sai a kai mishi. Dawo yar fulani, yarinya tana ta murmushi. Soyayya ike da shi kuke, ki dawo kada ki wuce. Soyayya bayinta baye ba na san zai mace. Dawo yar fulani, soyayya ruwan zuma ce. Soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma ce, wasu san ce ruwan mada ce.
Sabo cirkin wawa, zuciya ta tuna baya, ina tuno da muryarki murmushin ki sanyayya. Tafiya kamar ta dawisu, kamshin ki na take waya. Labarin zuciya, labarin zuciya. Boda na so na boye, fuska ta yi bayyanawa. Dawo yarinya dawo, zo Hausa yar fulani. Dawo yarinya dawo, zo Hausa yar fulani. Ke nake yi wa kuka yarinya yar fulani, kin shige zuciya ta kauna ta na zuma ni. Dawo yarinya dawo, zo Hausa yar fulani. Dawo yarinya dawo, zo Hausa yar fulani.
Soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma, soyayya ruwan zuma.
Big mix.